sojojin Najeriya da Chadi da ke karkashin rundunar dakarun kawancen kasashen yankin tafkin Chadin, a ci gaba da mamaye tsibiran da ke wannan ziri, sun yi mummunan arangama da yan tajin ISWAP wanda ya kai su ga mamaye yankin da aka yi wannan fafatawa. Wata sanarwa da kakakin rundunar kawancen Laftinar Kanar Kamaruddin Ademola Adegoke ya aiko mana, ya ce sojojin sun kai farmakin ne a inda suka samu nasarar isa har Kangarwa da ke yankin karamar hukumar Kukawa a jihar Borno, Najeriya, sannan suka mamaye zagayen lardin Metele da kuma Dogon Chuku, inda suka yi gaba da gaba da mayakan ISWAP. Bayan dai an fafata sosai, sojojin sun kashe ƴan ta'addan da dama, waɗanda suka rage kuma suka ranta a nakare. Dakarun kawancen sun kwato manyan makaman harba abubuwan fashewa na artillery, wato mota, da kuma wata motar yaƙi da ƙarin wata babbar bindiga ƙilar doshka. Babban komandan rundunar kawancen tafkin Chadin, General AK Ibrahim, ya sha alwashin ci gaba da kai wannan farmaki ba ƙaƙƙautawa har sai sun ga bayan ƴan ta'addan.
Mun taso da wannan aiki na operation, kuma ba za mu tsaya ba, za mu ci gaba da aiki. So muna samun nasara sosai, kuma kasashen nan sun zo haɗa kai muna aiki tare.
Su ma dakarun shiya na uku na dakarun tafkin Chadin na ci gaba da mamaye yankunan Tumbus ta bangaren kasar Chadi, inda suka kai samame a Tumbun Fulani da kudancin Arege, inda nama aka kwato kayan fada da dama daga hannun ƴan ta'addan. ƴan ta'addan ISWAP a kasar ta Chadi yanzu sun fara yaɗa farfagandar nuna cewar suna da ƙarfi da tasirin da yafi na dakarun kawancen na MNJTF, da nufin ƙarfafa gwiwar mayakansu da ta yi sanyi, suke kuma neman su yi saranda. A cewar babban komandan dakarun tafkin Chadin, General AK Ibrahim, ya nemi mayakan na ISWAP da ke sanyin sarandar da kar su ji farfagandar shugabannin nasu.
Lalle in sun yi sarandar sun fito ba abin da zai same su, kuma sun tsaya mun zo mun same su, to wannan kuma ya rage nasu, domin ƴan uwansu sun fito ba abin da ya faru. Muna nan muna operation, mun kewaye wurin nan duk ko ina muna nan. Muna da jiraki, kwanan nan an kawo mana kayan yaki, wato igwa, MRAPs da sauransu, duk suna nan ana operation da su. So dole dai su fito, in ba su fito ba to abin da ya faru da su kuma da su suka jawo ma kansu.
Wato inda fahimce ka, a halin yanzu in mutum ya fito da kansa shi ya tsira kenan?
Eh, in mun samu Boko Haram a filin daga ai dole mu kashe su, amma in sun yi saranda sun fito to ko yanda za a tafi da su a je ayi bincike.
Yanzu dai abin jira a gani shine irin ƙarin tasiri da wannan samame na dakalin tafkin Chadin ke kaiwa a tsibirai daban-daban da suka zagaye wannan yanki na tafkin Chadin. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.